Sashin Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da jami'a 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko ina yake a fadin duniya a adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 28 ga watan Nuwamba shekara ta 2018. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Tare da babaya ku makiyar da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Baba ba mu kana labarai.
To Sarfil, wata kotun Rasha a Crimea ta bada umarni a tsare ma'aikatan jirgin ruwa na Ukraine 12 a cikin mutane 24 da aka kama a ranar Lahadi akan tekun Rasha na tsawon watanni 2. Sojojin Amurka a Afghanistan sai kuma sun ce an kashe jama'an su guda uku kana wasu uku kuma sun jikata yayin da wani bam ya da aka harhaɗa da hannu ya fashe a gabashin tsakiyar birnin Ganzi dake fama da tashin hankali. Kana an tarbi Yarima mai jirin gado a Saudiya, Muhammad bin Salman da zanga-zanga a Tunisia. A wata ziyara da yake yi zuwa kasashe manyan abokan kawancin Saudiya kafin ya je taron G20 a kasar Argentina.
To Allah kyauta kanin labaran kina a gaji cikin shirin za ku ji matsalar satar mutane domin kudin fansa na kara ta'azzara a jihar Niger.
Cikin sati biyu aka sati mutum 13 kidnapping, kowannen su an kai ransom ba wanda yake kasa ganin ransom daya. Shekaran jiya kidnappers sun shigo duku suka dinga halbi.
Ko me masana tsaro ke cewa game da sabbin har-harin kungiyar Boko Haram na baya-bayan nan?
Da dan ta'adda na Boko Haram yakan iya tsayawa harinsa kan farar hula kadai ne, amma yau ba za ka iya kirga adadin sojojin da waɗannan mutanen suka kashe ba.
To bayan mun kawo muku rahotannin namu, Madina Dauda za ta shigo mana da shirin demokaradiyya a yau, amma da farko sai mun fara da shirin cikakkun labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakub Makiri. Wata kotun Rasha a Crimea ta bada umarni a tsare ma'aikatan jirgin ruwan Ukraine 12 a cikin mutane 24 da aka kama a ranar Lahadi akan tekun Rasha na tsawon watanni 2. Rasha tana zargin matukan jiragen ruwan sojojin Ukraine ne da shiga ruwan tekunta ba bisa ka'ida ba, da kuma yin watsi da kashiri da jami'an tsaron ruwan Rasha suka yi musu wasu zargi da Ukraine din ta musanta. Ukraine ta kafa dokokin soji akan iyakokinta na yanki a matsayi martani akan abin da ke faruwa, kuma ta kira sauran kawayenta a nahiyar Turai da sauran kasashen yammacin duniya da su ƙara kakabawa Moscow wasu takunkumai. Shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya ce dokar za ta taimaka wa ƙarfin tsaron ƙasarsa a cikin wannan ƙarin tashin hankali wanda kuma ya daidai da dokokin ruwa na ƙasa da ƙasa, lamarin da zai daƙile rikicin da Rasha ke yi a yankin. Babban zakatarin Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga Ukraine da Rasha a jiya Talata da su kai zuciya nisa domin kaucewa ƙara dagula al'amura a yankin. Sojojin Amurka a Afghanistan sun ce an kashe jami'an su guda uku, wasu uku kuma sun jikata yayin da wani bam da aka harhaɗa da hannu ya fashe a kusa da gabashin tsakiyar birnin Ghazi da ke fama da tashin hankali. Wani ba Amurka dan kwangila yana cikin waɗanda suka jikata a fashewar. Wata takaitaccen sadarwa da aka fitar a birnin Kabul na cewa an ɗauke sojojin da ɗan kwangilan kuma ana ba su magani a wani wuri da ba a bayyana ba, sai dai sanarwar ba ta yi wani ƙarin bayani ba a kan lamarin. Tunai ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Harin na jiya Talata ya kai adadin sojojin Amurka da aka kashe a yakin Afghanistan a cikin wannan shekara zuwa 11. Shugaban jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell ya ce mai yiwuwa ne ya taka wa kudirin dokar da za ta hana shugaba Donald Trump koran mai bincike na musamman Robert Mueller burki. McConnell ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata cewa kokarin da jam'iyyar Democrat da Republican suke yi na neman kada kuri'a a kan wannan kudirin ba shi da wani amfani. Ya ce shugaban ƙasar ba zai kori Robert Mueller ba. Ya kuma ƙara da cewa suna da abubuwa da dama da ya kamata su kammala a cikin wannan shekara, amma ba ƙada ƙuri'a akan abin da ba shi da amfani ba. wakilin Arizona na majalisar dattawa dan Republican mai jiran gado mai barin gado Jeff Flakes ya wanda ya zauna akan committee shari'ar majalisar yayi barazana hanawa wadanda Trump zai nada a sashen shari'a idan McConnell ya wato bai yarda da majalisar dattawan ta kada kuri'a akan wato kudirin mula ba shi ko shugaba Trump ya ci gaba da cancakar binciken da Robert Mueller ke yi a jiya talata ya aike da sakon Twitter yana cewa kafofin yada labarai sun maida Bob Mueller tamkar wani mutumin kirki alhalin a hakan hakanin ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yarima mai jiran gado a Saudiya Muhammad bin Salman ya kai wata ziyara da ta shafi manyan jami'an kasar sa zuwa kasashe manyan abokan kauncin Saudiya kafin ya je taron kasashen duniya masu karfin tattalin arziki na G20 wanda zai a kasar Argentina karshen mako bayan ziyarar sa a Misr bin Salman ya yaje zango a Tunisia inda masu zanga zanga suka tare shi da zargin yana da hannu a kisan dan jaridar Saudiya nan Jamal Khashoggi Kungiyoyin jama'a da na mata da suka jagoranci masu zanga-zanga da suke yi wa Yarima wato bin Muhammad bin Salman ihu da ya isa a babban birnin kasar wato Tunis Yarimar ya ci gaba da ziyarar sa a jiya talata duk da kira da yan jaridan Tunisia suka yi masa da ya soke wannan gayyatar da aka bashi shi ko shugaban kasar Tunisia Beji Essebsi ya kare matsayin sa kuma ya yi wa Yariman tarba mai kyau Tunda fari da Yariman ya fara ziyara ne a kawayen Saudiya a yankin Gulf da suka hada da Bahrain da hadaddiyar daular Larabawa kafin ya je birnin Al-Kahira wani mai fashin baki a kan harkokin yankin Gulf da ke zaune a Washington Theodore Karasik ya fada wa muryar Amurka cewa manufar ziyarar da Muhammad bin Salman yayi yana da alaka da neman hadin kai da Riyadh ke yi daga kasashen Gulf a yaki da take yi a yankin ciki har da batun kaka bawa Iran takunkumin tattalin arziki
The visit to Tunisia is really about Iran and guaranteeing that
Tunisia yarin Yarima a Tunisia na da alaka da batun Iran kuma yace yayi imanin Tunisia tana ra'ayi da Riyadh akan wannan batu na kasar Iran Majalisar Dinkin Duniya ta ce kasashen duniya su ninka kokarin su sau uku na takaita yaduwar gurbatacciyar iska domin wato rage dumamar yanayi da akalla kashi 2 na ma'aunin degree Celsius kafin shekarar 2030 rahoton shirin yaki da gurbataccen iska na majalisar dinkin duniya na cikin shekaru 9 da aka fitar a jiya talata na cewar gurbataccen iska za ta karu zuwa 10 billion 15 a shekarar 2030 adadin da ya zarce bukatar rage sama da degree 2 rahoton ya ce gurbataccen iskar da za a samu a shekarar 2030 za ta buƙaci rage ta da kashi 55 fiye da kashi 1.5 na ma'aunin degree Celsius wanda ya taimaka a shekarar 2017 yarjejeniyar Paris ta shekarar 2015 akan canjin yanayi ta yi kira ga takaita dumamar yanayi da kai da tsakanin kashi 1.5 zuwa kashi 2 na ma'aunin degree Celsius a kowace shekara
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla. Taskar rahotannin namu a yau za ta fara ne daga jihar Niger inda matsalar sace mutane domin kudin fansa ke ci gaba da ta'azzara kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mustafa Nasir Batsadi ya hado mana.
Anza haka dai matsalar satar jama'a ana yin garkuwa da su domin neman kudin fansa na kara ta'azzara a jihar Niger dake arewacin Najeriya al'amarin dai ya fi yin kamari ne a kananan hukumomin da suka yi iyaka da jihohin Kebbi da Zamfara mai fama da wannan matsala bayanai dai sun nuna cewar kasa da makonni 2 kimanin mutane 15 ne aka yi garkuwa da su a garin Dukku kadai dake cikin karamar hukumar Rijau a ciki har da wata tsohuwa yar kimanin shekaru 70 da aka yi awan gaba da ita a ranar Litinin din nan da ta gabata al'amarin da ya jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali Nura Sale Dukku shine kansilan garin na Dukku ga abin da ya shaida mun ta wayar salula
cikin sati
yiwu aka saki mutum 13 kidnapping kowannen su an kai ransom kasa ga naira ba wanda yake kasa ga naira miliyan daya a shekaran jiya karfe 12:10 na dare kidnappers sun shigo duku suka dinga halbi tun daga 12 na dare har zuwa karfe 2:30 na dare ba network balle mu iya zuwa mu communicate na kawo mana doki sun yi kidnapping sun kuma doki wata mata da kenan duku suka wuce da ita alhakin da suka zo ga same shi ba suka doki maman shi
to gwamnatin jihar Niger ta ce ta damu matuka akan aukuwar wannan al'amari kamar yadda kwamishinan ma'aikatar gona da raya karkara na jihar Niger honorable Nuhu Haruna Doko ya bayyana
na mun yi magana da chairman na Karman kuma wanda bai yi kasa da guyuwa ba ya je barkin soja na Zuru yanzu haka sun ba shi sojoji sun ba zama cikin daji ne mun wannan sojo
amma ku kuna ganin su waye yake wannan abu
wallahi spill over ne daga mutanen da mutanen nan zan farki su suka shigo mana gari
rundunar yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar yin garkuwa da jama'a a yankin a ciki har da dattijiyar yar kimanin shekaru 70 amma kakakin yan sandan jihar Niger DSP Abubakar Dan Inna ya ce an karbo tsohuwar kuma tana hannunsu
kuma suke tunan matan ita she was with the era commander and also with the DPO also later on so there is need for we take him some bare greater citizen ku bare mu kuma ku ce da wannan incident din suke faruwa a wannan area
na'am su mutanen wurin suna magana a taimaka a ƙara tura musu misali yan sandan kwantar da tarzoma wato mobile ko kuma sojoji kuna shirin daukar wannan mataki koko
Inshallah, the command will look into it. That's a deal, but they respond in the way. Inshallah, that's a terrible answer. We have an endamana.
Rundunar yan sandan dai ta ce tana neman haɗin kan jama'a musamman wajen bayar da bayanai. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina, a Nigeria.
Tuwa gaida Mustapha Nasiru Batsari to har yanzu dai muna kan batun tsaro ne a Najeriya inda a yau Laraba ake saran shugaban Muhammadu Buhari zai ziyarci jihar Borno wakilin muryar Amurka a Borno Haruna Dauda ya zanta da Malam Adamu Dan Borno dake zama masanin tsaro inda ya fara tambayar sa me yake ganin ke haddasa sabbin har-harin da ake kaiwa ƴan kwanakin nan
abubuwan da suka kawo hare-hare suke tsananta a cikin wannan lokaci shine akwai bayanai da aka yi ta samu a baya a jaridun kasan nan da suke nuna cewa lallai an bada kudade da komandoji na yan ta'adda na Boko Haram an ba su kudade an kuma ba su komandojin su so wannan abin shine muke gani ya fara gaskata dalili akan haka da dan ta'adda na Boko Haram yakan iya tsayawa harin sa kan farar hula kadai ne amma yau tun daga ran da aka saki wa'annan mutanen suka fara kai hare-haren su lokacin da aka kashe Kanal Habu Ali hazikin soja zuwa yau ba za ka iya kirga adadin sojojin da wa'annan mutanen suka kashe ba to kaga gaskiya a wannan al'amari gwamnatin tarayya bata kyauta wa jama'an Borno ba dan har kuma yanzu da ake cikin wannan matsalan har izuwa yanzu babu wani shahararren jami'in gwamnati da yake fita yake tsawatar da faruwar wa'annan abubuwan sai sun zura ido suna ta kalla
kai magana kamar gwamnati ta baiwa su waɗannan ake son yan ta'adda da kuɗi kamar gwamnati ta kaddata a wancan lokaci ku ina kuke samu hujjan cewa lalle gwamnati tana bada kuɗi ga waɗannan yan ta'adda
a lokacin da aka faɗa ba mu yadda ba sai muka gansu yanzu har ana korafin cewa soja a cikin minti 45 sun kashe soja 118 wanda wannan abun ya fito to a ina suka samu wa'annan sabbin makaman
sun karanta wannan gididdiga ko ana fadan shi ta fadi ne na kafafin yada labarai da kuma yanan gizo kafafin yanan gizo ma musamman su suke wannan shi ta fadi ba su bayyana adadin mutanen da aka kashe ba
to me yasa ba su bayyana mana adadin mutanen da suka aka kashe ba ba za ka tada ni a inda nake zaune ka baka ban gurin zama ba da sai su gaya mana su ce 118 ƙarya ne amma ga wa'anda aka kashe kaga sai mu gaskata
to ganin cewa wannan abun yana faruwa kusan ba yadda za a yi kwana biyu sai an samu irin waɗannan harare menene kake gani mafita ne wanda ya kamata a ce an yi ba a yi ba
gaskiya fi sabilillahi mafita shine kafin ma mu zo batun manufan mafitan gaskiya fi sabilillahi wannan akwai gazawar shugaban ƙasa sosai a game da wannan al'amari domin wannan abin da ya faru da daddan abu ne shugaban ƙasa yayi campaign da wannan abin zai magance wannan matsalan amma wannan matsalan yau ta kai har abun ya kai kan soja ne wannan ya gagari wannan shugaban kasan da yake kai dalili har yau shugaban kasa bai taba yin committee ya jiya aka yi Boko Haram yake faruwa arewa maso gabas har yau bamu ga wannan committee shugaban kasa kan wannan ba
a kasa wanda kuma kasarin su ma yan Burundi ko kuma yan shi'ar musu gabacin Najeriya ne kama daga shi hafsan sojan kasa da hafsan sojan sama dan Bauchi ne da kuma mai bayan shi sabura kan harkokin sa dan Maburu ne ba gani kamar wannan ya isa a ce su sun bashi bayanan da abin da ya kamata ba sai ne ma wasu daga waje ba
inda masu yi ne ai ba mu yan Borno bane muka taro muka ce mun bashi wayannan mutanen shine ya ga mu'amalan sa da su ya dauke su ya yadda da su ta yanda duk abin da ka gaya mar in ba su suka gaya mar ba za su ba zai gamsu ba idan har suka je suka gaya mar ƙarya mu mutanen Borno complete muka taro muka gaya mar gaskiya da nasu zai yadda ba da namu ba da tambayar mu yayi mu yan Borno yaya zamu shawo maganin wannan matsalolin mu bashi mutanen da muke ganin mun yadda da su ko mu bashi shawarwarin da muke ganin an bi za a ci nasara
wannan mutanen hasken jami'an tsaro ne wanda kuma suna cikin ma aikin soja a kasarin su ba gari kamar za a ce sun kai matsayin da za a ce su sun bada bayanin da ya dace ba sallalle an nemi wani kamar da kai bayani ba
yanzu ƙara musu lokaci da yayi ai babu wannan duka an tabbatar kuskure ne domin mutumin da yake yin abu yake samun nasara shi zaka ƙara lokaci ba mutumin da kullun yana abu ana samun ci baya ba muna jin yanda kananan sojoji a karkashin su suke fita suna korafi muna ta jin wayannan abubuwan kaga ba daidai bane ya kamata shi da shi shugaban kasa da ya sa su sai ya rika waiwaye in ka sa mutun aiki ka rika waiwaye kana ganin me ya aikata ba kawai ka sa mutun aiki ka kawar da kai ka bar shi ba
to yanzu wani aka ce ka baiwa shugaban kasa shawara game da wannan abubuwan da ke faruwa na da ya shafi harkokin tsaro a wannan shiya me zaka ce wa shugaban kasa ka dira yana jinka
shugaban kasa ya kamata ya bude kunnuwansa ya saurari dukkan abubuwan da yake faruwa a Borno kar ya takaita wa ƴan su mutane ne ya ce zai abin nan naji dadi a baya ya ce yana sauraron BOA yana sauraron BBC da DW to da ya kamata ashe ya ci gaba da sauraro saboda ya san me yake tafiya ga wata ga lokaci ne na siyasa yazo mutanen Borno sun samu wayewa za su karya shi da wannan abun
to masanin tsaro kenan Mallam Adamu Dan Borno a hirarsa da Haruna Dauda to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 1 da kusan minti 17 na dare yanzu dai ga shirinmu na gaba
Demokradiya a yau Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri Yau zamu duba wasu matakai da Majalisar Dokokin Najeriya ta dauka a cikin wani karamin lokaci kafin a kada gangar siyasa Sunana Madina Dauda Daga dawon su hutu ne Majalisar Dokokin Najeriya musamman ma ta dattawa ta taka rawar gani duk da canje shekara da shugabannin majalisar suka yi zuwa jam'iyyar adawa da farko dai a cikin kankanin lokaci suka amince da wasu muhimman dokoki da suka shafi rayuwar al'umma kamar sabuwar dokar zabe da dokar da za ta hana nuna wariya ga nakasassu sai yunkurin kudurin doka da ke kira ga mahukuntan kasar su ƙara yawan jami'an tsaro a jihohi da ake tafka miyagun ɗabi'u musamman ma jihar Zamfara inda ake sace mutane a garkuwa da su akai-akai Senator Tijjani Yahaya Kaura yana wakiltar jihar Zamfara ta Arewa kuma shine ya kawo kudurin a zauren majalisar
dai daga cikin babban dalilan da yasa wannan rikici na sace-sacen mutane da kuma kashe-kashen mutane ya fi yawa a Zamfara ya faru ne musamman sanadiyar kasancewa ita jihar Zamfara tana kewaye da dazuzzuka manya-manya waɗanda aka sani a tarihi alal misali duk gabas din Zamfara jihar Zamfara baki ɗaya kewaye take da daji wanda ake kira dajin Rugu wannan sanannen daji ne wanda yake tsawon shi ba zai kasa kilomita 60 ba cikin shi duka daji ne babu gidaje babu waɗanda ke zama a wannan wuri idan kin ka tashi daga kasar birnin Magaji babu inda zaki fita daji sai garin Batsari da jihar Katsina wannan kenan a arewacin Zamfara da yammacin Zamfara kuma wani babban daji wanda ake kira dajin Sububu wannan shi ma wani babban daji ne konkormi wanda ba mutanen da ke zaune ciki kuma ba al'umma a wurin sai kuma kudancin Zamfara shi kuma wannan daji ne wanda ake kira dajin birnin Gwari shi ma daga iyakar Zamfara zuwa iyakar birnin Gwari ko kuma Kaduna state ko kuma Niger state ya kai tsawon kilomita 90 duka wannan daji ne saboda haka duka rikitattun da ake yi a Najeriya da ma wajen Najeriya duk inda an ka koro yan ta'adda daga ko Niger ne aka koro su ko daga Borno ne aka koro su ko daga Kaduna ne aka koro su ko daga Benue ne muddin suna da al'amari wanda ya shahe na aibanta ma jama'a to wannan daji shine suke samu su shige saboda wannan daji yana da yawa wannan shine babban dalilin da yasa duk yunkurin da gwamnatin tarayya take yi da wanda gwamnatin jiha take yi da wanda sauran jama'a suke yi na ganin an kai karshen wannan abu har yanzu Allah bai sa a kai karshen sa ba saboda waɗannan matsaloli.
Wani hali ake ciki yanzu a jihar Zamfara, kana nufin akwai har yanzu kila waɗansu mutane da aka kama ake garkuwa da su?
Ai babban abin da yasa ni kawo wannan kuduri a majalisar dattawa a yau wannan ya biyo bayan mutanen da muka kidanya a jihar Zamfara waɗanda suke hannun waɗannan kidnappers a kalla kamar yadda hudi a zauren majalisa yau sama da mutum 100 a jihar Zamfara yau suna hannun waɗannan mutane a cikin dazuka zone kin gajiya Madina wannan abin firgita ne kuma abin tsoro ne kuma waɗannan mutane suna tambayar kuɗaɗe ne fa miyagun kuɗaɗe daga miliyan 100 idan baki manta ba ƴan tawayen da aka kama abinda ake tambaya miliyan 100 to wani ne yake da miliyan 100 da zai bada karshe dai sai da aka ba su kuɗi to Hajiya Madina idan waɗannan mutane suka shige cikin daji kuma suna tambayar miyagun kuɗi irin waɗanda za a bakin ga abu ne mai wahala saboda haka wannan kuduri da nika a majalisar da ina son in sanar da duniya ne ga halin da Zamfara take ciki wanda ke iya kawo gudunmuwa kira ga gwamnatin tarayya ta ƙara ƙaimi gwamnatin jiha ta ƙara ƙaimi ko wanda ka iya taimaka da wanda ma ke iya taimaka da addu'a taimaka waɗannan mutane da suka cikin daji ubangiji Allah ya shirya su.
Menene dalilin wannan sauyi da majalisar ta yi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ƙwararre a harkar siyasa da zamantakewa a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya yi nazari.
Ni na ga akwai dalilai biyu ko uku. Na farko idan kin duba yanayin jam'iyyar APC haɗaka ce to kuma saboda haɗaka ce aka rage samun rigingimu da sa'insa bangarori da dama suka rika gwagwarmaya kowane bangare yana so a ce shine mai faɗa a ji wannan abu shi ya kawo nakasu kwarai da gaske a wurin aikin majalisun nan biyu na tarayya tunda shugabannin su bangaren su daban sa'an nan kuma suna rigima da sa'insa da sauran bangarori kuma wannan shi ya kawo abubuwa ba su tafiya daidai to yanzu tunda sun riga sun fice sun koma jam'iyyar adawa to wancan sa'insa din da ake yi a cikin jam'iyyar APC ya kau kenan wanda kuma shine babban tarnaki na biyu kuma kowa ya riga sun cewa shugaba Muhammadu Buhari yana daga garumin goyen baya a cikin dawajin kasar nan saboda haka ba zai yi wa majalisun da ma shugabannin majalisun kyau ba idan suka ci gaba da kawo tarniki da kuma kawo cikas wurin ayyukan majalisa yan Najeriya da dama ba za su yi farin ciki da haka ba wasu su ma ba za su yi da haka ba to saboda haka ina ganin shi yasa su shugabannin majalisar suka yi wa kansu kiyamul laili suka gagara su sake mara komai ya ci gaba kamar yadda ya kamata a ce yake sai kuma dalili na uku shine cewa tunda suka fita daga jam'iyyar APC su koma jam'iyyar PGP ake ta musu barazanan cewa za a tsige su ko kuma majalisar za ta iya turnikewa da rigingimu daban-daban har yanzu da muke maganar nan wannan barazana da ake yi an ci gaba da yinta a to ni gani nake cewa suna so ne su nuna wa 'yan Najeriya su kuma nuna wa sashen zattarwa da kuma 'yan jam'iyyar APC akan cewa babu wani abin da zai iya canza ko kuma kasancewarsu 'yan adawa kuma suna a shugabancin majalisar ba zai iya kawo wani nakasu ba dalili na hudu har wa yau shine idan suka ci gaba da kawo nakasu to ɗayan biyu zai iya faruwa na farko dai ko waɗanda suke barazanar cewa sai sun tsige su aiwatar da barazanar su wato sai sun tsige su ko sama da ƙasa za ta haɗu kuma ko da tsigewar ba ta kan doka kuma irin waɗannan abubuwa sun yi ta faruwa a majalisun jihohi inda 'yan tsiraru ma suna tsige shugabannin majalisa kuma babu abin da yake faruwa kuma ina tabbatar miki cewa idan aka yi wannan tsigewar ko da ba ta kan doka sashin zartarwa babu mamaki za su goyi bayan waɗanda suka yi wannan yunkuri ne wato kenan kin ga idan su shugabannin majalisar na yanzu waɗanda 'yan majalisar adawa ne ba su yi hankali ba ruwa zai iya wucewa da su.
Me yasa baka kalli abin misali ta fannin cewa kila zaɓe ne da ya gabato yasa suke kila tsoron kada
su faɗi zabukan su ba.
Eh, ƙwarar gaske wannan ma babban dalili ne. Wato babu ma lokacin da za a tsaya ana ta siyasa ta rigingimu kuma tunda akwai ayyuka da dama, akwai dokoki da dama da suke gaban su a majalisar dattijai, akwai kudurori da kuma wasiku da dama da shugaban kasa ya tura musu daradare. Saboda haka wancin kikika ka da tarki da ake a baya bai taimaka kowa da kowa ba. Sa'annan kuma ga zabe yana zuwa. To idan suka yi wasa aka ci gaba da wannan rigingimu, to tarihi ba zai taɓa manta da su akan cewa sun shugabanci majalisa sa'annan kuma ba su taɓa komai ba. Kuma idan suka ci gaba da rigima har wa yau da sashin zartawa ko kuma 'yan jam'iyyar APC, to gwamnati za ta yi tsayin daka akan cewa ba su dawo ba. Wato duk wani mataki da za a ɗauka a ga an uzura musu ko kuma an tabbata da cewa an lalata musu makomarsu ta siyasa za a yi. To saboda haka wannan mataki da suka ɗauka na yanzu shi ne mai a'ala a su kansu, a ita majalisa da kuma kasa baki ɗaya.
Kenan kana nufin idan kila in wannan abu ya dore za a iya cewa kasa za ta zauna lafiya kenan tunda akwai sulhu tsakanin su?
Eh, akwai sulhu wanda duk da yake bai fito fili ba, amma ni na tabbata an yi ta zama. An yi zama a majalisar dattijai, an yi zama a majalisar wakilai, inda su shugabannin suka ba da tabbacin cewa ba za su kawo naƙasu a kan ayyukan majalisa ba da kuma bukatun gwamnatin tarayya da kuma shugaban kasa.
A nan shirin ya kawo jiki a yau, sai Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. A madadin babban bakonmu na yau, Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake cewa a huta lafiya.
To madalla a gaida Madina Dauda kafin mu kai ga ƙarshen shirin gaba ba zai da mana takaitattun labaran duniya.
Wata kotun Rasha a Crimea ta ba da umarnin tsare ma'aikatan jiragen ruwan Ukraine 12 a cikin mutane 24 da aka kama a ranar Lahadi akan tekun Rasha na tsawon watanni 2. Rasha tana zargin matukan jiragen ruwan sojojin Ukraine ne da shiga ruwanta na teku ba bisa ka'ida ba, da kuma yin watsi da kashiri da jami'an tsaron ruwa na Rasha suka ba su. Wasu zargi da Ukraine din ta musanta. Ukraine ta kafa dokokin soji akan iyakokinta na yankin a matsayin martani akan abin da ke faruwa, ta kuma kira ga sauran kawayenta na nahiyar Turai da sauran kasashen yammacin duniya da su kara kakabawa Moscow wasu takunkumai. Sojojin Amurka a Afghanistan sun ce an kashe jami'an su guda uku, kana wasu uku kuma sun jikata, yayin da wani bam da aka harhaɗa da hannu ya fashe a kusa da gabashin tsakiyar birnin Ghazi da ke fama da yaƙe-yaƙe. Wani ba Amurka dan kungila yana cikin waɗanda suka jikata a fashewar. Wata takaitaccen sanarwar da aka fitar a birnin Kabul na cewa an ɗauki sojojin da kuma dan kungilan an kai su wani wurin da ba a bayyana ba, ana ba su magani. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya ce yana yiwuwa wato ya taka wa kudirin da za ta hana wa shugaba Donald Trump kura mai bincike na musamman Robert Mueller birki. McConnell ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata cewa kokarin da 'yan jam'iyyar Democrat da na Republican za su yi na neman a kada kuri'a akan wannan kudirin ba shi da wani amfani. Ya ce shugaban kasa ba zai kore Robert Mueller ba, ya kuma kara da cewa suna da abubuwa da dama da ya kamata su kammala kafin ƙarshen wannan shekara, amma ba kada kuri'a akan abin da ba shi da amfani ba. Yarima mai jiran gado a Saudiya Muhammad bin Salman ya kai wata ziyara wadda ta shafi manyan jami'an kasar zuwa kasashe manyan abokan kawancin Saudiya kafin ya je taron kasashen duniya masu karfin tattalin arziki na G20 wadda za a yi a kasar Argentina a karshen mako.
To madalla a gaishe sheka masu raro an miki karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kadan da hantsin shi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahotanni da kuma maimaitin shirin ciki da gaskiya. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakuma Kerri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chubahiro Jodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Craig Burns, Mr. Phil Hashing kuma yake cewa sai mu sake haduwa in an jima kadan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.